أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. يا همة الشقي ذري لنا بهذا المحضر والتعب فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر. من أتكل التعب بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. ذا متاشي بابي أنا بابي باب صلاة التطوع. أنا بكر جاسي ورزاق أبو سيدي بابي جمد سلر نافلة صلاة نافلة وتتكب أبو برلن توابا angani to
arabiya ta bin ka'abi al-aflani
bin ka'abi kace an karba daga rabi'a ibn ka'ab al-aflani
na'am
Allah ya yarda da shi shi wannan rabi'a bin ka'ab ne daga cikin mazauna rumfar manzon Allah wanda ake ce musu ahlus suffa shugabannin sufai shi hadimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya yi abokantaka da annabi da dadewa ya lalince shi a halin zaman gida da halin tafiya ya rasu idan shekara 63 an gani an yi masa alkunya da Abu Firas Abu Firas to kale yace
ala rasulin ala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam
manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da neman shi wani abu na bajinta sai yace mini roke ni duk abin da kake so na baka sai nace as'aluka murafaqataka fil jannati ya rasulullahi ni abu ɗaya da nake roƙon ga shine abokantaka da kai cikin aljanna a ce yau ga ni ga ka aljanna sai annabi ya ce da shi a banda wani abu dai bayan wannan wannan abu fa ya girma ba wani abu bayan wannan ai wannan ya girma sai nace da shi ya rasulullahi ni ba shi nake so sai manzo Allah ya ce fa inni ala nafsika to ka taimaka min akan samun abin da ranka take so bi kasratu sujudi da yawaita sallah na nafila shine sujud din sallah ta nafila
rawahu
muslim ya ruwaice wannan hadisi wannan na gaya maka ana son mutum ya zama mai himma kuma ya rinka kallon madaukaka al'amura kar kullun kana kallon kasa kana kallon al'amura manya madaukaka Allah ya sa an gane to kuma wannan na gaya maka cewa sallah ita ce mafi girman ibada domin a cikin ai abubuwa masu daraja ne kai abokantaka da annabi to kuma an ce hanyar da zaka samu wannan abu mafi daraja hanyar sallah ashe ita ma a ibada ita ce mafi daraja Allah ya sa an gane tunda ai abin neman mafi girma ne da haka kuma abinda aka sa ya zama tsanin samun abin neman shine a shi mafi girma a ibadu da haka kaje wuri ta nafilfili to
walid ibn umar radiyallahu anhuma
an karba daga sayyidina Nabi dan Umar Allah ya yarda da su yace
min nabi sallallahu alaihi wasallam
na haddace mina kiyaye minan nabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ashara raka
na haddace rakoi guda 10 da annabi yake yi na nafila guda biyu kafin azhar da guda biyu bayan azhar nawa kenan to
raka'ataini ba'da al-maghrib
da kuma raka'a biyu bayan maghriba nawa kenan a cikin dakin sa nawa kenan shida
raka'ataini
ba'da al-maghrib da raka'a guda biyu bayan isha'i shi ma a cikin dakin sa nawa to
raka'ataini qabla as-subh
haka raka'a biyu kafin asbahi wato raka'atai al-fajr nawa kenan ya cika to buka ya amma anan ai bai ci a dakin sa ba an ce abin da yasa yace bai ci a dakin sa ba saboda kowa ya san abin ya shahara manzo Allah daki yake Allah ya sa an gane shi yasa bai ga maka tunda abin ne shahararre rakatai al-fajr annabi ba daki yake sannan ya a mushi izini zuwa masallaci to idan ana ga ma irin wannan karin halarci ga kamar abin a gaban ga aiki dadin hadisi kenan to yasa ma abota ilimin hadisi sun fi kowane ma abota ilimin daraja sai rasu kamar suna mu'amala ne da rayuwar manzo Allah yanzu ka duba da yanda ake yanda ka san ga annabin na yashin gida ana cewa ya rasulullahi lokacin sallah yayi to a wata ruwaya ta Bukhari da Muslim da raka'a biyu bayan juma'a cikin ɗakin sa shi ma Muslim ya ruwaita cikin hadisin Abdullahi dan Umar
kana idza tala al-fajr
annabi ya gazance idan al-fajr yake to
la yusalla illa rak'atayn al-fajr rak'atayn
la yusalli illa rak'atayn kafifatayn baya wata sallah ta nafila sai raka'a biyu sauƙaƙa an gane wato suna cikin goma da aka gaya maka an gane kuma an ce sauƙaƙa ne ana nufin ba su da tsaho kuma sauƙaƙa su shine mazhabar malikiyya kuma shine mazhaban Shafi'i da sauransu ba a so a tsawaita rak'atayn al-fajr an gane to wannan kenan wannan hikimar shar'anta nafila kamar yadda zuwa wata hadisi saboda bawa idan an ga farillarsa ya tauye a cika masa farillar da nafila kamar yadda manzo Allah ya ce farkon abin da za a yi bawa isagi da shi sallarsa in an ga ta yi kyau shi kenan sai komai ya yi kyau in an ga ba ta yi kyau ba sai Allah ya ce a duba yana nafila a cika mishi na ga baya nafila shi kenan sai a lalata sallar da sallah ta baci kuma sauran ibadar da sun lalace an gane to wannan kenan
an aisha ta radiyallahu anha
an karba daga sayyidina Allah ya yarda da ita
annabi sallallahu alaihi wasallam
cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
kana la ya dau
arba'an ya kasance baya barin yin nafila raka'a hudu kafin azhar gadati kuma baya barin yin nafila raka'a biyu kafin asubahi wato raka'atayn al-fajr kenan kuma wannan hadisin baya kora hadisin Abdullahi bin Umar da yace raka'a biyu kafin azhar an gane domin wannan wani ƙari ne sai da shi ta sani shi sai na Abdullahi bin Umar kila bai sani ba an gane kuma ta iya yiwuwa ba sai na Abdullahi bin Umar ya ce biyu farko biyu karke ba ita gwanin ba ta ce karke ba hudun nan tana nufin biyu farko biyu karke duk zai dauka Allah ya gare to
rawahul
bukhari ya ruwaice shi
wa anha
an karba da ganin ta sai da tana shi Allah ya da ita ta ce
lam yakun annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala shay'in
manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kasance ba sai ka ce ashaddu ta'ahudan minhu an gane ashaddu ta'ahudan minhu mai tsananin kiyayewa da nacewa an gane ala shay'in minan nawafil bisa aikata wasu abubuwa da na nafila ala rak'atayn al-fajr irin kar irin rak'atayn al-fajr kun fahimta wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu nafilfili da ke kula da yake da tsananin nacewa da kulawa da su sama da rak'atayn al-fajr kun gane wa na san a duk nafilfili ba wata nafilar da annabi ke da tsananin nacewa a kanta yake da tsananin kiyayeta irin mene rak'atayn al-fajr shine lam yakun annabiyyu ashaddu ta'ahudan minhu manzo Allah bai zama mai tsananin nacewa da kiyayewa ba ala shay'in minan nawafil bisa wani abu na nafilfili ala rak'atayn al-fajr bisa yadda yake yi akan rak'atayn al-fajr Bukhari Muslim suka ruwaice shi Muslim ya ruwaita manzo Allah ya ce rak'atayn al-fajr raka'o'i guda biyu da ake bayan billawan al-fajr khairun sunfa al-khairi minad dunya fiye da duniya wa ma fiya da kayan da ke cikin ta wato ladan su yafi duniya da kayan duniya an gane yasa ake kiranta ita wannan rak'atayn al-fajr ana cin mata muraggab an gane muraggabun fi wato abubuwan da aka kwadaitar akan yin sa to an garba daga ummu habibata ummul mu'minina matan manzon Allah Allah ya dade ita tace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya salla nafila raka'a 12 a wani yini da dare to za a gina masa daki a cikin gidan aljanna da wa'innan nafilfili 12 da yayin nafila Muslim ya ruwaice shi a wata ruwaya na Muslim daga ummu habibata amma dan nafila ba da farilla ba Tirmidhi ya ruwaita daga ummu habibata irin wannan hadisin na Muslim
zada.
Amma shi turmi shi ya kara
arba'an qabla az-zuhri
hudu kafin azhar
barakatayn ba'daha
da biyu bayan azhar Allah ya sa an ita ce wanda ta zo a hadisin Abdullah ibn Umar nawa kenan shida
barakatayn ba'da al-maghrib
da biyu bayan magriba an gani nawa kenan wanda Abdullah ibn Umar ya ga maka yana yin ta a gida din nan to
barakatayn ba'da al-isha'i
da biyu bayan isha'i nawa to sura biyu
barakatayn qabla salati al-fajr
da biyu kafin sallar al-fajr bayan billowa al-fajr nawa ya cika
wali da khamsati anha
mutane biyar sun ruwaita daga sayyidatuna ummu habiba
man hafaza ala arba'in
manzo Allah ya ce duk mutumin da ya kula ya nace bisa yin nafila raka'a hudu kafin azhar
wa arba'in ba'daha
ya kuma kula ya nace da yin nafila raka'a hudu bayan azhar حرمه الله تعالى على النار الله زي حرم تاشي لك شقاوتا
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه
أنكر بعدك أبلا دان عمر الله يجد رسول يتي
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كاقوان شان أي فللاني بجرمة داك أكل دس من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي
رحم
الله لهم رأن الله يجيكا ونمتون وندا صلى أربعا قبل الأصر يسال النافلة ركعة هدو كافل الأصر النافلة da Allah in zaka ka rinka tuna annabi yace Allah ya jikanka ka rinka tuna wannan eh kafin la'asar
rawahu
Ahmad yaro yace shi da Abu Dauda da Tirmidhi kuma Tirmidhi ya kyautata shi da Ibn Kuzaimata shi ma ya inganta shi an karba daga Abdullahi ibn Mughaffal al-Muzani shi wannan Abdullahi ibn Mughaffal yana daga cikin mutanen da suka yi manzo Allah mu baya karkashin bishiya ya zo na garin Madina ya kuma garin Basara yayi gini a can kuma ya daya daga cikin mutane goma wanda sai na Umar ya aike su zuwa Basara domin sanar da mutane addini Abdullahi ibn Mughaffal ya rasu yana shekara 60 an gane yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace
sallu qabla al-maghrib
kuyi sallan nafila kafin magriba
sallu qabla al-maghrib
kuyi sallan nafila kafin magriba
kuma qala fi thalathati
fi thalathati sannan manzo Allah yace a marra ta uku amma ga wanda ya so
an yattakhidha an-nas sunnatan
dan kin kar mutane su mai da wannan sunna wato abu ne ta al'adar su
sahih al-bukhari
Bukhari ya rawaito wannan an gani wannan hadisin yana gaya maka halalcin yin nafila kafin sallar magriba an gani to wannan kenan kar ka ja haushin su ba kafin sallar magriba bayan sallar la'asar dai kafin wanda kafin sallar magriba sai dai ya zama karhanci makruhi ba wanda ya haramta sallah amma fa ba ana nufin kafin shigar lokacin magriba ba
bayan rana ta fadi
yauwara bayan rana ta fadi an kira sallah dai kafin ai sallah ka yi Allah ya san gane a gurguje
riwaya
ibn Hibban a wadda wata riwaya ta ibn Hibban na hadisi Abdullahi
sallallahu
alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
sallaka qabla al-maghrib
rak'atayn ya sallah nafila raka'a biyu kafin magriba
wali muslimin an Anas
ani ibn Abbas ne muslim ya ruwaita daga Abdullahi dan Abbas
kunna nusalli rak'atayn ba'da ghurubi ash-shams
Abdullahi ibn Abbas yace mun kasance muna sallar nafila raka'a biyu bayan rana ta fadi kaji sai rana fa ta fadi kuma manzon Allah yana ganin mu
falam ya amurna wa lam yanhana
bi umurce mu ni ba kuma bi hana mu
an aisha radhiyallahu anha qalat
an karba daga sayyidina Aisha Allah ya dare ta ce
kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance
kur raka'ataini
yana sauka raka'a guda biyu
Allah
kabila salati subhi wa inda suke kafin sallar asubahi wato baya tsawaita su
hatta inni aqulu
har nakan ce ma ni a cikin zuciya na
aqara bi ummi kitabi
wai ya karanta mafatiha kuwa Allah ya sa an gane abinda aka su a wurin Imam Malik arakatil fajr ka karanta ya fatiha makurum saboda wannan hadisi kaji ma sai da shi ta hakkan ku kuntu duki ma ya karanta fatiha makurum da haka Imam Malik yace fatiha kurum za karanta arakatil fajr shi kuma Imam Shafi yace a babu laifi mutum ya karanta sura ma a cikin bayan fatiha to
muttafaqun alayh
bugare musulun suka ruwaye shi
abi hurayra radiyallahu
anhu an garba daga sayyidina abi hurayra Allah ya dade shi
annabiyya sallallahu alayhi wa sallama
cewa lalle manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya karanta a cikin raka'atayil fajr
ya ayyuhal kafirun
raka'a farko ya karanta qul ya ayyuhal kafirun bayan fatiha araka ta biya karanta qul huwallahu bayan fatiha kaga wannan kuma shine wasu suka ce to yanzu za a yi in za kai karatun ta karanta wadannan
dawahu muslim
muslim ya ruwaye shi
an aisha radiyallahu
anha an garba daga sayyidina aisha Allah da ta ce
kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama
manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance
idan sallaraka'atayn fajr
idan yayi sallah biyu bayan bullewan alfajir din nan rak'atay alfajr
ma ja'a ala shaqqihil ayman
yana shingida tsarin jikin sa na dama wato dan shingida haka kafin zuwan mai mishi izini da lokacin sallah yayi annabi ya fito an gane bukhari ya ruwaye wannan wato akan wannan malamai wasu sun guce gona da iri wasu kuma sun takaita wasu suka ce makruhi an gane sun yi sakaci da ita suka ce ai shingidan nan makruhi ne kaza kaza saboda Abdullahi bin Umar baya yi an fahimta da kyau wannan kenan wasu ma suka tsananta suka ce dole ne ai amma wasu kuma suka tsakaita daga ciki akwai Imam Malik suka ce su basu ga laifi ba mutum ya aikata dan hutu amma kuma kace za ka yi ta dan koyi da annabi ya kai ma barka ya ka ai ana yi ne da din shingida an gane to wannan kenan a ce dan kana so ka sunnanta ma wani kai ma barka ya haka a'a an gane Imam Malik ya ce kai dan nin yan kai ibada so da shi manzo Allah ai yana yi ne saboda hutu so kai kana irin sallar manzo Allah ne ko mun kai na bura kai haka kana so ka shigida a ke bari in kai irin nan manzo Allah sai ka shigida ka gane to wannan kenan Bukhari ya ruwaye wasu kuma suka ce ma ina wannan kar ayi haka makruhi ne ai to
an abi hurayra
radiyallahu anhu an garba daga sayyidina abi hurayra Allah ya dade shi yace sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace
da salla
ahlukum raka'atayn qabla salatis idan ɗayan ku ya sallan nafila raka'a biyu kafin sallar asubahi wato raka'atul fajr
na'am falyasali
to ya dan shingida ala jambiyil a barin jikin sa ta dama Ahmad ya ruwaye shi da Abu Dawud da Tirmidhi kuma ya inganta shi an gani na shi ne ce muku da wasu yi tsaka tsakiya suka ce ba laifi kai dan nufin hutu wasu kuma suka ce makruhi ne ma kai wasu kuma suka ce ma dole ne ma kai wannan shingidar tunda aiki yayi ka gaye ta an garba daga sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya ji da su yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace
salatul layli masna masna
sallar dare na nafila raka'a biyu biyu ake yi dubbiyu ay sallama dubbiyu ay sallama kuma wannan ya isa haka wannan shine mazhabin Imam Malik da Imam Shafi amma shi a mazhabin Abu Hanifa yace in mutun ya ga dama ya dubbiyu mutum ya ga dama ya uku ya ga dama ya hurhudu ya ga dama ya shida shida ba tare da ka raba tsakaninsu da sallama ba in ka fara in sai ka yi uku sannan ka yi sallama sai ka yi hudu sannan ka yi sallama sai ka yi shida sannan ka yi sallama an gane to wannan kin amma a mazhabin malikiya dubbiyu haka mazhabin Imam Shafi to idan ɗayan ku ya ji tsoron asubahi kar ta keto ya ji tsoron kar alfijir ya keto
salla raka'atan wahidatan,
to maza maza ya sallan nafila raka'a daya,
mutiru lahu
ma kad wannan za ta zama wuturi gare shi ga abin da ya sallata. Wannan wasu malamai suka ce cewa a zai yiwu ne mutum kadai yayi wuturi da raka'a daya idan yaji tsoron alfiji zai iya cewa, amma ba kawa ba kai wuturi da raka'a daya ba, an gane sai yake wuturi da uku wannan sai yake wuturi da biyar, an gane to
muttafaqun alayh.
Bukaran sunan suka roce shi
wanda khamsati
kamar yadda na gaya muku ba a wuturin da malaman suka ci ko dai kai da biyar ko kai da bakwai, an gane ba da uku ba, amma akwai gurin da ya halatta kai wuturi da uku, za mu zo idan Allah ya yarda. To mutane biyar suka fitar, Ibnu Hibban ya inganta shi
salatul layli wan nahari matna matna,
sallan yini da na dare gidiyo ake yi,
maqalan
nisa'i yace wannan kurkure, an gani wato kebanci a ce a ƙara da ini ƙarin wannan har din nan kuskure,
okay fadin wannan har
eh wannan harin nan shine zama kuskure.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
شيخ أكمل دنا جامكو وانا حديث أبي الله كنا كمر بزاء وتريد يا بس إذا نجس ورم بالله على فجر كان غاني تو وانا كنا أما أكو حديث بس كده تيازا كي وتريد لين كما تو لام ديزو الله عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال
أنكر بارك سيدنا أبي هريرة الله عز وجل شيء شيء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من زمان الله صلى الله عليه وسلم يا شيء
بعد الصلاة بعد الفريضة
ما في فيك يا صلاة بعد فرلا صلاة
الليل
كتير صلاة دري
أخرجه
مسلم يا بشر دشي
وعن أبي أيوب الأنصاري
أبن داك نبي صلاة الليل صلاة داك أنت تكاد دري هنغاني كن دري كواي بتشي تو
وعن أبي أيوب الأنصاري
أنكر بعد أبو أيوب الأنصاري الله دري
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
للي من زال الله صلى الله عليه وسلم ياتي
الوتر حق على كل مسلم
وتري حقي ني akan kowane musulmi. Malamai suka ce, wasu malamai suka taba gan cewa wannan hadisin shike nuna wajibcin wutri, an gane to wannan kenan. Wutri kamar yadda nake ta gaya muku, amma Imam Malik ya so mutum ya wutri da raka'a uku amma ya raba tsakanin sa ya sallama, in ya bi ya sallama sai ya daya, ka fahimta da kyau?
Na'am.
To wannan kenan, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujjan Maliku akan haka, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba wuturi ba sai a bayan shafa'i, to kaga biyun ai shafa'i ne, duk in ka ci an ce annabi yayi wuturi to bayan yayi shafa'i ne, yasa Imam Malik ya so akan bawa ya iya yin wuturi da uku raba da sallama, an gane da kyau to wannan kenan. Amma a gurin Abu Hanifa ayi wuturi da raka'a uku ba tare da raba tsakanin su da sallama ba, sunan shine wuturi a wurin sa, abinda yaso a kula da shi ne wuturi kenan, abinda yaso ayi wuturi da shi
ayi uku sannan sai ayi sallama,
yawa ra'ayi. A wurin Imam Shafi'i kuma wuturi ma ya raka ɗaya kurma ya yi, an gani raka ɗaya rak shi ne wuturi ma ba ruwan shi, an haɗa da shafa'i ko ba haɗa da shafa'i ba, Allah ya sa an gani. To
man ahabba an yutira bi khamsin,
da haka wanda yake so ya wuturi da raka'a biyar to ya aikata.
Man ahabba an yutira bi salatin,
wanda ke so ya wuturi da uku to ka ji hadisin da na gaya muku wanda ke nuna halin yin wuturi da uku,
fal
to ya aikata. Amma za mu yi bayani mu jide, haka duk wanda yake so ya wuturi da raka'a ɗaya shi ma ya aikata.
Rawahul arba'at,
mutane hudu suka ruwaice wannan hadisin da aka ce bi salasin din can, amma da sharadin kar ya zauna sai a karkensu, an gane in ya fara ba zai zauna ba ma sai a karkensu, ba zaman ta yadi
raka'a uku a jere kawai ba zaman,
ba zaman,
ba magana,
kwata kwata sai a karshe
ai uku kawai sannan
zaune yawa ra shine wutarin da ake yi Allah ya sa an gane to wannan kin nan
rawahu al-arba'a illa tirmidhi
kace mene
rawahu al-arba'a
mutane da suka fitar da wannan hadisi amma ban da tirmidhi ibn hibban ya inganta shi amma nasa'i ya rinjaya sayyan wannan hadisin akan abi ayyub al-ansari
an ali ibn abi talib radiyallahu
anhu an karba daga sayyidina ali dan abu talib Allah ya yarda shi yace
laysa al-mithlu bihatmika
bihatmin ai wuturi ba wajibi bane wannan hadisin da shi malamai suka yi amfani suka ce to wuturi ba dole bane
na'am ka hayatin maktuba
ka san na ce muku sun tafi akan cewa dole ne saboda hadisin da ya gabata
na'am
to wannan kuma wasu suka tafi akan cewa ba dole bane saboda dubiya da wannan hadisi to da haka wuturi ba dole bane kaman wajibcin sallar farilla
walakin sunnatun
sai dai
rasulullahi
sai dai shi wuturi sunna ne da manzo Allah ya sunnanta shi misali ya ruwaice wannan da Tirmidhi kuma ya inganta shi da hakim ya inganta shi to mafi yawancin jamhur malamai sun tafi akan cewa ba wajibi bane wuturi saboda wannan hadisi to
wani Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu
an karba daga Jabir dan Abdullah Allah ya yarda shi
anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
fa fi shahri ramadan
yayi tsayuwa a watan ramadana
man tabarahu
tazaruhu sai mutane suka saurare shi a washe gari sai annabi bai fito ba yace da su
ni kashitu an yuktaba alaikumul
wutr ni na ji tsoron kar a wajabta muku ne a wajabta muku yin wuturi ne ibn hibban ya inganta ya ruwaice shi
wa ana kharijata bin hudhafata radiyallahu anhu qala
an karba daga hannun kace ne
kharijata bin hudhafata
wa ana kharijata bin hudhafata an karba daga kharijata dan hudhafata shi wannan mutum ba quraishi ne an gani wannan yana daga cikin ya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gani da kyau wannan kenan yace
ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
an kaje shi da shekara 40 an gani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace
inna allaha amaddakum bi salati
lalle Allah yayi muku dadi da wata sallah
ya khairul lakum
wannan sallan ta ba alkhairi gare ku
umurin na'am
fiye da jajayen raquma
kunna
sai muka ce
amma hiya ya rasulullahi
me wannan sallar ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce ita ce wuturi
ma baina salatal isha'i ila dulul fajr
tsakanin sallan isha'i zuwa bullon alfajir duk lokacin wuturi ne
rawahu ahmad
Ahmad ya ruwaice shi
arba'ati
da mutane hudu amma banda nasa'i kuma hakim ya inganta shi
warawa ahmad
ahmad ya ruwaita
an amruye bin shu'aib
daga amru bin shu'aib
an abihi
daga babansa
an jaddi
daga kakansa irin wannan hadisin na karija
wa an abdullahi ibn burdata
an karba daga abdullahi ibn buraidata zaka ce abdullahi ibn buraidata
an abihi
shi wannan abdullahi ibn buraida ya daga cikin amintattun tabi'ai ba sahabi bane tabi'i ne an gani ya ji hadisi daga babansa ya ji hadisi daga samurat bin jindub da sauransu ya kuma shugabancin garin marwa a can kuma ya mutu ya ji daga babansa buraida kale yace
qala rasulullah sallallahu alaihi
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace
al witru haqqu
witri wajibi ne
faman lam yutir
wanda bazai baya yin witri baya tare da mu abu dauda ya fitar da wannan hadisi da isnadi tattausa hakim ya inganta shi kuma wannan hadisi yana da sheda wato hadisin da ke bashi sheda rauna daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya yarda da shi wanda Ahmad ya fitar an karba daga sayyidina Aisha to Allah ya yarda da ita tace
ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana
manzo Allah bai kasance yana karawa a cikin sallolin ramadana ba ko a wani ramadana akan raka'a 11
salli arba'a
to yadda suke da yana sallar raka'a yana sallar raka'a 4
la tasal an husni
husnihinna kada ka mai tambaya game da kyan wannan rako'in da tsawon su domin ba sai an gaya maka ba domin tsawon da kyan su ya girmama
sun mai salli arba'an
sannan sai ya kara 4
la tasal an husnihinna
ba sai kai tambaya game da kyan su da tsawon su ba sannan sai uku sai Aisha tace
kuntu
sai nace
kuntu ya rasulullah
ya ma'aikin Allah
atanamu qabla an tutira
ya rasulullah kana yin bacci ne kafin kai wuturi wato bayan kai hudun nan na karke kafin kai ukun nan na karke kana dan yin bacci ne kafin kai wuturin sai manzo Allah yace
ya
Aisha ya ki Aisha
inna aynayya tanamani
lalle idanuwa na guda biyu suna yin bacci amma zuciya na baya bacci eh kamar mai baccin ƙarya kenan kafin mai baccin ƙarya zaka ga rufe ido amma yana jidda abin da ke faruwa eh to haka manzo Allah zuciyar shi ba ta bacci a wata riwaya ta Bukhari da Muslim daga sayyidatuna Aishatu
kana yusalli minan layli
manzo Allah kan ce yana sallah raka'a guda 10 da daddare sai ya wuturi da raka'a daya daga 11 kenan raka'a tayyil fajiri sannan sai ya sallaci raka'a guda 2 da ke bayan bullo alfajir sun koma 13 kenan
wa anha radiyallahu anha
an karbo daga sayyidatuna Aisha Allah ya yarda ta ce
kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da daddare raka'a 13 kakkarin gaggama sallar kai ta annabi annabi raka'a 13 nan tun farkon dare har karken alfajir kike yin su ka kai ko raka'a 13 ka aya cikin minti 30 ma ka bige su to
yutiru min zalika bi khamsi
sai wuturi da guda 5 a cikin su
la ya jalisu fi shay'in
a cikin wannan adadin da ga maka 13 ko to yana wuturi da guda 5 la ya jalisu fi shay'in a wuturin baya zama illa fi akira sai a karken biyar sai a karken biyar eh
na'am
kamar yadda dai ake a uku
na'am
ka gane
wa anha radiyallahu anha qalat
an garba da gurin ta dai Allah ya jira ita tace
min kulli laylatin qad
awja min kulli layli a kowane dare
qad awja rasulullahi
manzo Allah yana yin wuturi koye a farko koya a tsakiya ko a karke kai a kowane dare dai a kowane tsari na dare manzo Allah ya kan yi wuti amma karken lokacin wutirin sa zuwa lokacin sahur ne kaga mutun ya ga dama ya wuturi a farkon dare kaga dama kai a tsakiya kaga dama kai a karken dare an fahimta
wa an abdullahi ibn umar amruin bin al-as
kuma an karbo daga nan Abdullahi dan Amr dan Asi Allah ya gada su yace
qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min
ya abdullahi
ya kai Abdullahi bin Amr bin Asi
la takun mithl fulani
kar ka zama irin wani mana
kana yaqumu min al-layl
ya kasance kwanakin baya can da yana tsayuwan dare
fataraka qiyamal layl
amma yanzu ya aje qiyamul layl ya dine sallallahu alaihi wasallam wannan na gaya maka in so samu ana son ka satarta sunan mutum mai laifi ko yana ga ya maka cewa ai wanda ba wajibi bane domin da wajibi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarge shi da haka kuma wannan yana ga ya maka an so dawoma akan abin da bawa ya saba na ibada kada yi ka fara ka dina ka dan yi sati dai kana kiyamul laili ba fashi kai wata kuma ba kai manzo Allah ya ce kana yaqumun laili fataraka kiyamul laili da yana yi amma yanzu ya dina to
an ali radiyallahu anhu qala
an karba daga sayyidina ali Allah ya da shi ya ce
qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
autiru ya ahlal qur'ani
kurin kayin wuturi ya kuma abota alqur'ani wato autiru ya ahlal qur'ani kurin kayin wuturi ya ku mu'minai da ku ne Allah ya saukar muku da alqur'ani ku ne wanda kuka gazgata alqur'ani ku ne wanda kuke jibintan haddata alqur'ani ku ne wanda kuke kula da dokokin alqur'ani ku ne wanda kuke kula da hukuncin hukuncin alqur'ani an gane to
fa inna Allaha yuhibbul mutahhirin
domin Allah ma Allah ɗaya ne kuma yana san abin da yake mara an gane to da haka ku da qur'ani kuka dace kuma abota qur'ani da wutar kuka dace ba da bacci ba
dawahu ahmad
ahmad ya ruwaice shi
wal arba'ati
da mutane hudu
sahaho ibnu kuzaima
ibnu kuzaima ya inganta shi
wa ibn umar radiyallahu anhuma
an karba daga sai abdullahi dan umar Allah ya kare yadda da su
annabi sallallahu alaihi wasallam qala
daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال
انكر بارك طلق دك عايزة الله يدد ايتا تشي انا ذا اتاشي ما يصلا ياتي اجعلوا اكرا صلاتكم بالليل وطرا كسن يقر كان صلى الله عليه وسلم دري زم وطري مغالا سلم سكا فتر رشي
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال
انكر بارك طلق بن علي الله يدد شي يتشي na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa
la witra
ni fi lailatin ba a wuturi biyu a dare daya yanzu kai wuturi an jima ka kara wuturi an jima kara wuturi a so dai za ka yi wuturi kaga dama dai farkon dare kai ta nafilin amma ka yi wuturi kake dare kai nafilin ka yi wuturi karken dare kai nafila sai ka yi wuturi kaga dama farkon dare kai nafila kai wuturi sakiyan dare ka tashi amma kai nafila amma ka yi wuturi karken dare ma kai nafila amma ka kai wuturi kun fahimta kamar yadda ake sallan ashim lagon ai yana tsayawa har wuturi yayi ko shafa'i da wuturi amma tsakar dare da tashi yana fula ba komai amma ba zai yi wuturi ba sai ba za a yi wuturi biyu a dare ɗaya ba to
rawahu ahmad
ya ruwaice shi da mutane uku ibnu hibban ya inganta shi wa an ubay ibn ka'ab an karba daga ubay dan ka'ab Allah da shi ya ce yuturu manzo Allah ya zance yana yin wuturi wato yana karanta a cikin sallan wuturi da sabbis marabbikal ala a raka'an farko bayan fatiha da qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu bayan fatiha bayan qul ya sai karanta qul huwallahu ahad wato a raka'a ta biyu ne ke karanta qul ya an gani sai karanta qul huwallahu ahad a raka'a ta uku to
rawahu ahmad
ahmad ya fitar da shi
abu dauda
a da abu dauda kaga wannan wannan shike gaya maka a iya yin wuturi da raka'a uku an gani to wannan kenan kaga a raka'an farko manzo Allah ya karanta sabbi ta biyu qul ya ta uku qul huwallahu ahad amma kamar yadda yazo cewa ba a yin sallama sai a karken su an gane to
Abu
Ahmad da Abu Dawud da Nisa'i sun ruwaice shi amma Nisa'i ya kara baya sallama sai a karken su kaji kaji go to
wali Abi Dawud
Abu Dawud ya fitar da Tirmidhi irin wannan daga sayyidatuna Aisha Allah ya jada ita aya zo a cikin gace mene wafi ya zo a cikin wannan ruwayan
suratin fi raka'atin
kowace sura a raka daya saddi a raka a farko an gane
wafi al-akhirati
a raka an karke kuma bayan qul huwallahu sai ya hada wa da ko mu'awwidatayn falqi da nasu kenan
an hadisi sa'id al-khudri
an karba da gabi sa'id al-khudri Allah ya dare shi
sallallahu alaihi wasallam
qala cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
aufihu qabla an tusbihu
ku yi wuturi kafin ku waye gari muslim ya ruwaice shi ibn hibban ya fitar
man adaraka subha
wanda subi asba ta riske shi bai wuturi ba to ba wuturi a kansa malame suka ce wanda ya bashi da gangan to yanzu har asba ta bullo to ba zai yi ba amma ka sa bai sai bacci ya kwashe ka zaka iya yin shi mana Allah ya sa an gane da super ramuko an gane amma lokacin sa da aka fi so shine kafin asbayi amma bayan asbayi ma ka iya yi saboda bacci ko mantuwa sai ka saki shi an gane dalilin su shine wannan hadisin da mu karanta yanzu to manzo Allah an karba daga manzo Allah ya ce afwan wa anhu an karba daga Abi Sa'id din Abi Sa'id al-Khudri ko ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
man nama anil witri
duk wanda ya bacci bacci ya dauke shi bai yi wuturi ba ko kuma mantuwa
bal yusalli
to ya sallaci wuturin ko da gari ya waye gari ko in ya tuna wato idan bacci yayi to ya sallace shi idan asuba ko da ya tashi da safi idan mantuwa yayi to ya sallace shi idan ya tuna kaga asbaha an jingina shi da nama zakar an jingina shi da nasiya san sai ku ka gane ai an ce man nama anil witri to in bacci kai to ka sallata idan ka waye gari ko da gari ya waye in auna siya in mantawa kai to ka sallata in zakar idan ya tuna to yawa
rawahu ahmad
ya ro yace shi da mutane hudu banna nasa'i
an
karba daga Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya jada su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
man khafa an la yaquma min al-layl
wanda yake jin tsoron ba zai tashi a karken dare ba to ya wuturi tun a farkon dare ka tunka tanan ka in na kwantar nan ba sai hankali to ya wuturin ka a farkon dare wanda kuma yake tsammanin zai iya tashi a karken dare to ya jinkirta wuturin sai karken dare
inna salata akhirin layl
domin salla a karken dare a bar halartar mala'iku ne wato abinda ake nufi salla a karken dare a bar halartar mala'iku ne wato mala'ikun dare suna shaida ta mala'ikun yini ma suna shaida ta kaga mala'ikun dare sun shaida ta kai wanda suka zo karken dare ai wannan za su koma wannan za su karbe su to wanda suka zo karban ma sun shaida ta sun ganta kai ko ba gane ba to wannan kenan kuma jinkirta wuturi sai karken dare yafi muslim ya ruwaice shi an karba daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan alfajir yake to faqad zahaba waqtu kulli salatin layli haqiqa lokacin duk wani sallan daren nafila ya tafi haka da lokacin wuturi
fa'utihu qabla dhuhuril fajr
ku yi wuturi da haka kafin a bullowan alfajir
rawahu
Tirmidhi ya ruwaice shi amma an kibance wannan an kibance shi daban da wanda ya manta banda wanda baki ya dauke shi bai samu yayi ba go shi yanzu zai iya yi har bayan billahun alfijir
wa an Aisha radiyallahu anha qalat
an karba daga sayyidina shi Allah ya yarda da ita tace
kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallan duha sallan walha raka'a hudu yana kara abin da Allah ya so wannan dalilin da ke gaya maka karancin raka'a hudu ne musamman ga karancin raka'a biyu ne Allah ya sa an gane to wannan kenan wannan kuma hadisi na gaya maka halaccin sallan duha Allah ya sa an gane kuma yana gaya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ba wai ya lazumci ta bane an gane to muslim ya ruwaice ta
walahu anha
game da kuma hukuncin ta malamai sirrin warabu wasu suka ce sunna ce wanda mustahabbi ne a yi ta wasu suka ce ba a yi ta sai saboda wani dalili misali dawowa daga tafiya a wannan lokacin wasu suka ce kwata-kwata ma ba a so yin ta ba an gani wanda kace an soyin ta wani lokaci kuma a batta wani lokaci kada alzumce yin ta kamar yadda annabi ya lazumta wanda ma kace an so lazumta akan ta amma a cikin daki kai wasu ma suka ce bid'a ne an gani amma mafi magana mafi rinjaye wannan sunna ce a bar kwadaitarwa afwan sunna ce a bar su sunna ce a bar su a aikata ta to Muslim ya ruwaita daga sayyidatuna Aishatu
annaha su'ilat
cewa ita an tambaye ta
hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha
shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallatin sallan duha
qalat
sai ta ce a'a
illa an yaji amin baynin maghribihi
sai dai in ya dawo daga tafiyarsa
walahu anha
Allah ya sa an gane to wannan yadda zaka yi a abinda sai da shi cikin nufi wato annabi da woman akan yana yi ba an gane to wannan kenan
walahu anha
muslimin da hadisi daga sayyidatuna Aishatu
ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
take ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallatan
na'am
subhatad duha nafilan duha ba
na'am wa inni la usabbihuha
amma ni wa inni la usabbiha ni ina yin ta an gane wato amma ido biyu ba taba ganin annabi ba amma saboda an gaya mata annabi nayi to tana kwaikwaya amma ita dai idan ta ba taba yi ba ban sai ba kuka gane ita ba ta ko kuma kace abin da ke nufi ban taba ganin annabi ya dangoma akan ta ba an gane ko kuma kace ban taba ganin shi ido ba kafin lokacin da ta yi wannan magana kenan amma saboda naji an ce annabi yayi to ina dogara da wannan maganar ina yin ta dan sanin ku kun gane an fahimta wancan hadisin kuma yace manzo sallallahu alaihi wasallam baya sallan duha sai dan ya dawo daga halin tafiya kaga tana nufin kamar annabi baya dangoma akan yinta an gane to
wa an zaid ibn arqam
radiyallahu anhu an kirba daga zaid dan arqam Allah ya dade shi
anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace
salatul awabina
salla na bayi masu yawan kukkumawa zuwa ga ubangiji ta hanyar barin sako da aikata alkhairi to wannan sallar hina tarmadul fisal sayin da tsakon kwani suke daukan zafi lokacin nan kenan tirmizi ya ruwaice shi daga sayyidina daga Anas Allah ya kara yarda da shi yace
rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
man sallan duha
duk wanda ya sallati sallan duha raka'a 12
banallahu lahu qasran fil janna
duk wanda ya yi sallan duha raka'a 12 Allah zai gina masa dini aljanna
rawahu tirmidhi
tirmidhi ya ruwaice shi
wastagharabahu
kuma ya buga bakuntar da hadisin ya ce hadisi ne garibi an gani
an aisha radiyallahu anha
an karba da sayyidina aisha Allah ya tace
dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam baiti
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga daki na
sallatu duha 8 raka'ati
kace mini
دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي
من قال الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ داكينا كوكم كشي يا شيخ جدانا سي صلى الدوها
ثمانية ركعات
كوف يد زاكي يا لن تاتي بدا تبا غني با to wannan duk zai dauka cewa ya shiga dakin ta amma saboda a lokacin tana da uzurruka bata ganshi ba da ya shiga sai je sallah aka ce mata duha yayi sai ta amfani da wannan abin da yazo mata Allah ya sa ku ka gane ya shiga daki ka san yanzu misali yanzu ai ko kai zaka yi shiga dakin matanka kai wani abu ka fita ka ce ya aka ce ya shiga yazo yayi sallah ne ya wuce ko ba gane ba sai ka ce oke sallan duha kenan misali ko sai ya ce manzo sallan ya shiga daki na yayi sallan duha yadda aka ga ya mun kenan amma ni ban gani ba raka'a takwas to
rawahu ibn hibbana
ibn hibbana ya ruwaita wannan hadisi a ingantaccen sa kuma ita sallan duha din nan tana isar ma bawa daga sadakan nan da take wajibi akan gabobin bawa kowace rana an gane ka san dan adana da gabobi 360 to ita sallan kuma kowane gaba ana da buƙatar kullun ka bada sadakar sa to in kai sallan nafila raka'a kai sallan duha to takan isar maka game da sadakar da zaka bada na kowane gabobi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa watujzu min zalika raka'atani yakrahuma yarka'uhuma min ad-duha ba shi ne isbi ala kulli salami alaikum sarqa amai tahdisin ne ka kulli tasbihatin sarqa kulli talbiya har zuwa inda musallan gija wata juzu min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha ya isar maka bada duk wannan sadakan na gabobin raka'a biyu da kai na sallan duha an gani Allah ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon tsayuwa game da irin wannan alkhairai to abinda mun karanta dai Allah ya ba mu ladan sa نما يغسل الله غفر تامنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سائل ده تكون كوني سكي دوكان زاجي ما سيوان كوكوماوا ده الله تا هنيان برن سابو ده ايكتا الخير